السجود البعدي. أما مواضع السجود البعدي فكثيرة، نذكر منها قدر كفاية. قال الأخضري وللزيادة سجدتان بعد السلام، يزيد بعدهما التشهدا آخر، ويسلم بعد التشهد تسليمة أخرى. ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى دام دور درسي نبقي كينان أيو تقوس جوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبودايا دليه دود أربعين داوكو wanda ya daidai da 14 ga watan 10 shekara ta 2021. Zamu tashi albabu samin fi mawadi'i sujud al-ba'di, a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Sulamul Hudati ila ma'rifati arkanis salah na Sheikh al-Allama al-Adib Usman ibn Ishaq at-Turadi rahimahullahu ta'ala. Satin da ya gabata malam ya fara bayani akan sujudus sahwi, wanda ita kamar injimi ce ko na'ura ce wadda ake gyara sallah idan tana gyaruwa. Dan ba ku ce sallah ke gyaruwa ba, kamar yadda ya gabata akwai abubuwan da ke bata sallah. Amma idan abubuwan da suka faru ba su kai ga su bata sallah ba, to shine sai a ce a gyara. To ai bayani akan wuraren da ake yin sujudul qabli, da ake yin qabliya ya kawo mana wurare guda 17. To yau za a shiga bayani kan ba'diya. Ya gabatar da qabliya saboda tafi ƙarfi sama ga ba'diya. Za mu ga ita qabliya ba ta ɗaukar lokaci mai tsawo, ba a yi ta ba. Ɗayan biyu ne, in dai abinda aka bari ya kai sunna uku ko sama ga haka, to in lokaci ya yi tsawo ba a yi ta ba sai ya zan sallah ta ɓaci. In kuma bai kai sunna uku ba, kila sunna ce guda mu'akkada ko sunna biyu, to in lokaci ya wuce ba magana a yi ta, lokacinta ya riga, ita ba ta ɗaukar jinkiri. Amma ba a diya ko bayan shekara 10 ne ka tuna ana bin ka, to za ka yi ta. To wannan shi ne bambanci. To kamar da muka faɗa cewa qabliya wurare 7 ko asbabu guda 7 ke sa a yi ta, ita ma ba'diya tana da guda 2, dama 9 ne, can ma ambace 7 duk na qabliya ne, dalilan da ke sa a yi sujudus sahwi na qabl. Sannan ita kuma ba'diya 2 ne kawai, ko dai ya zama ziyadatun muhaqqaqa ko ziyadatun mashkuka. Wannan dalilai guda 2 kawai ke sa a yi ba'diya, babu na 3. To in ka tara su sun zama 9 kenan. To sai malam ya ce babe na 8 a wuraren da ake yin sujuda ba'di, nisba ce zuwa ga ba'du, saboda sai ka ce assalamu alaikum. Amma mawadi'us sujudil ba'di, amma wuraren da ake sujuda ba'diya fakasiratun, su ma suna da yawa. Don kaka karanta al-akhdari ko al-ashmawi kaje an haddade ma sai ka dauka iyazan su, yawa gare su, shi yasa can kaga 17 ya kawo. Kuma yace ya ambace wani sashi ne, to su ma wadanga suna da yawa. Sai yace nazkuru minha, zamu ambata daga cikin wuraren nan qadar al-kifayati, gurgurun abin da ke wadatar da dalibi. Dama littafin ya rubuta shi ne don dalibai da kuma al-awam. Al-awam su ne wanda ba su kai matakin ka kira su dalibai ba, su iyakar su dai su je hukunci su je su yi aiki, ba sa zuwa makaranta, ba sa zuwa a bude littafi a karanta musu. To abin da za a kawo nan ya ishe su. Inda malamai ne za a rubuta mu littafin wannan sai a wasa, saboda shi malami ba a ganin tausayi ne. inda ya saba da wahala. Qala al-akhdari malan mai akhdari yace can ya dauko wannan magana da zamu karanta. Walil ziyadati ya tabbata ga ƙari in an yi ƙari cikin sallah ƙarin da bai bata sallah. Shi ake magana ba kowane irin ƙari ba. Akwai ƙarin da in kayi shi kam to babu sallah. Shine duk sanda ka ƙara adadin sallah, adadin raka'o'in sallah. To ko da gangan kai ko da mantuwa kai wannan sallah ba ta gyaruwa. To walil ziyadati yana nufin ƙari wanda bai kai ga a ce sallah ta bace ba. To in ya faru zai bada misalai. In ya faru sajada ta ne za a yi sujudu guda biyu ba'da salami bayan an ce assalamu alaikum. Yazidu kuma yana karawa shi mai salla ba'dahuma bayan wa'annan tafiyoyin guda biyu tashahudan akhara sai ya kara wata sabuwar tahiya saboda ya zan sallama sa ta auku bayan tafiya. To mun dai faɗa tun wancan sati cewa da qabliyar da ba'diyar duka an yi sabani. Wasu sun ce ba'diya a yi mata qabli abin na ƙara mata tafiya, qabliya ba sai an yi ba, wanda alƙaulul awwal kin. Wasu kuma suka ce a duka ana iya ƙara musu tafiya. Alƙaulus salis na uku wasu suka ce da ba'diyar da qabliyar ba wanda ake ƙara mata tafiya saboda riwayar da anka ruwaito kan cewa in an yi qabliya ko ba'diya ana saki wata sabuwar tafiya tahiya sannan a sallame bai inganta ba. To tunda bai inganta ba kaga ba a gina hukunci ga nasi sai ya tabbata. Wa shartu fi naqli sihhatu sanad, dole ne sharadi ne na dalili na nasi sai ya inganta, in bai inganta ba a hujja da shi. Haka mala Abdullahi yace wai sallimu yana sallamewa ba'da tashahudi bayan wagga tafiyar da anka ce yayi, bayan da aka ce ya ƙara wagga da anka ce ya ƙara kenan ko. Dan su malikiya kamar da ni faɗa sun ce an so ya ƙara ne saboda sallamewa sa ta zama ba'da tashahudi, saboda ko ce sallah za ka ga in ka zo sallama sai kai me sai kai tahiyya. To shine hikima. Amma ko su sun ce ko baka ƙara tafiyan ba kana tasuwa daga sujudun ka gama ka sallame sallah ta yi babu wani abu. Kuma wannan zancen ya mafi ƙarfi saboda rashin tabbatuwar dalili. To shine yace wa yusallimu ba'da tashahudi taslimatan ukhra, ya ƙara wata sallama kuma bayan waccan da yayi ko. To yanzu ya ƙara wata da yanzu cikin sallah yake. Can ƙarshen babi zai faɗi dalilin da ya sa yawa ga magana. Wa man nasiya sujuda alba'diyya, wanda ya manta sujuda ba'diyya, ba'diyya an kabe shi sai ya manci bai yi ta ba, to sajadahu ya yi sujudan nan walau ba'da amin ko da bayan shekara ne, ya tuna ai ya taɓa yin wani ƙari cikin sallah kuma ba'diyya ta kama shi kuma bai yi ba, to sai shi alwala don sallah ta zai. Sai shi galli gabazi ya zauna tunda su da ma zaune ake yin su, sai shi sujudu ne guda biyu shikenan ya sallame ya tashi tafiya ce. To waccan sallar ta gyaru, amma in bai yi ta ba to sallar nan tana nan sarkahi ko sama ba ta isa. Duk sallar da bata cika ba ta isa sama, sarkahi ta ake yi. Wa man jahara, wanda ya bayyana karatu, to yanzu zai fara da wurare. Wuri na farko wanda ya bayyana karatun Fatiha fi mahalli sirriyati, a mahallin da anka ce a asir ta karatu, kama azhar ko la'asar ko raka'a ta uku ta magariba ko raka'o'i guda biyu na isha'i na ƙarshe, duk waɗanga wurare asirtawa anka ce ayi, to sai yan manta ya bayyana Fatiha. To an bi shi mi ko ya bayyana sura, shi ma an bi shi mi don duk ƙari na yi. Duk ƙari na yi. Kazzuhuri, kamar az-zahr wal asr da sallar al-asr to sajada ba'da salami ya sajada bayan sallama waman takallama wanda yayi magana sahiyan da raukanuwa da mantuwa kuma maganar nan bata shahi sallah ba eh to shi ma tunda da mantuwa ne sajada ba'da salami ya sajada bayan sallama amma inda gangan ne an karanta a baya babu sallah wa man zada wanda ya kara fi subhi ga sallar asubahin to imaman liman ne kana ya kasance au fazzan ko mai sallah shi dai yayi magana to shine da yace sajada ba'da salami ya sajada bayan sallama wa man sallama wanda ya sallame min raka'ati ne daga raka'a biyu sahiyan da raukanwa sallah ce yake yi mai raka'a hudu ko mai raka'a uku to dai raka'a biyu kawai sai sallami amma ba da gangan ba to sai ya tashi ya cika sallat in ya cika sallar sajada ba'da salami karshe sai ya sajada bayan sallama saboda haka sujuda kadai ba za ta iya dora wayannan raka'o'in ba dole sai ya kawo su sujuda ba ta dora rukuni inda ya rukuni ne an ka bi ka to sai ka kawo shi to kaga raka'a biyu ko guda rukuni ce rukunai ne shi yasa sai ka kawo su in ka kawo su sannan kai ba adiyat wa man zada wanda ya kara fi subhi ga adadin raka'o'in asubahin awali juma'ati ko sallar juma'a raka'atan ya kara raka'a guda dan don raka'o'i biyu gare su asuba raka'a biyu ce juma'a ma raka'a biyu ce to sai man ce uku uku amma ba da gangan ba ko aw zada fi ruba'iyyati raka'atayn ko sallah mai raka'a hudu sai ya kara raka'a biyu kamar az-zahr ko al-asr ko isha'i to sajada ba'da salami yanzu abinda bisa kansa shine yayi sajada ba'diya su za su dora mai wannan karin da yi in kana sahihan amma wannan ana magana ne inda raukanuwa ne ba inda ya kara da gangan ba wa in kana amida mal yace in ya kasance da gangan yayi wannan kari ko yazo azhar yayi raka'a shidda la'asar ma yayi shidda magariba yayi uku misali asuba haka ko juma'a to batalat salatu sallar shi ta baci da kaji an ce batalat to sallar ba ta gyaruwa waqtu lifa malamai na mazhaba sun yi sabani hal shin yulhaqu aljahilu bil amidi shi wanda ajahili bai karanta ba bai san ba a karawa ba shi ya dauka in kaga dama ka tsaya raka'a hudu in kaga dama kuma kana iya karawa shi haka jahilcin sai ya bashi to da yazo az-zahr sai ya kara raka'a guda ko biyu sun ka zambe ko shidda shin za a riskar da shi da wanga da yayi kari da gangan sai a ce jahilci anan ba uzuri na ba wa huwa al-mashhur to cewa za a yi ilhaqin sa a riskar da shi a yi kiyasin sa da jahili shi an mashhuri a mazhaba saboda haka duk wanda ya kara raka'a ko rukuni ko wasu raka'o'i dai wanda ba su kai adadin yawan raka'o'in sallah ba bisa jahilci to suka ce da shi da wanda ya kari daga gangando dai wai hana mai je makaranta ya karatu kaga kenan ya shiga cikin wuraren da jahilci ba uzuri na ba akwai wurare can wani malami da ake kira Bahram ya rubuta kasida ya tattara ire-iren wayannan wurare wajen 30 da wani abu cewa wayannan wuraren jahilci ba uzuri na ba rashin sanin ka ya kai ka ka aikata abin sabanin yadda shari'a ta ce to babu ruwan shari'a don da ma asali kai karatu shi asali ko au as'awi sahi ko ko za a riskar da shi da wancan da yammanta kinai mun riskar da shi ga wanda yammanta sai a ce yayi sujuda ba adiya sai a ce ai jahili na ai mai uzuri to wannan qabilul mashhuri ne ba shi ya shahara ba a mazhaba to ala qaulaini akwai dai magana guda biyu malamai ba su yi ittifaki ba duka an ruwaito daga al-Imam Malik amma wanda yafi shahara wanda yafi karfi shine na farko bai da uzuri na'am injuwa ara ga uzuri inda cikin wannan abin inda cikin wannan matsalar jahili ne to dai mai ilimi ne bai hitar da shi daga jahili yana nan jahili dan da ma ka'ira duk abin da baka sani ba jahili ne haki to yanzu tunda bai san cewa ba a karawa ba ya kara so zuwa ne makaranta bai anan ba zai hishe shi ba wa man shakka wanda yake kwankwanto fi kamali salati akan kammala sallah bana alal yaqini sai ya gini akan yaqini sallah yake yi da ya kai karshe sai wasawasi ya zo mai cewa wai raka wayin ga sun cika ko ba su cika ba yake ganin kamar biyu yayi ko raka a guda mai ko raka a uku yayi kana dai tunanin akwai wani abu da ya rage to sai ya gini akan yaqini shine al-aqal sai ya dauki cewa yanzu sallar bata cika ba sai ya kawo abin nan da yake tunanin babu ba sallar me ya zai yi ba bai cewa bari in zabi abin da na kasu a'a al-yaqin shine aqallu adadin summa atabi ma shakka sai shi zo da abin da yake shakka fihi a ciki wa sajada ba'da salami kuma sai yayi sujuda bayan sallama sali ya kai karshe ya gama tafiya sai ya wasawasin wai anya ba sauran raka a guda ba to shi dauka haka nan babu gudan nan koda ko akwai ta sai ya tashi ya kawo ta in ya kawo ta shi ba adiya amma in ya sallame bisa ga wanga shakka to babu sallah dan duk wanda ya sallame sallah bisa ga yana shakka sallah ta cika ko bata cika ba babu ta koda daga baya bayan ya sallame ya samu yaqini a ilahi alautaki to wannan yaqini bai da amfani bai da amfani wal muwaswisu mai ciwon wasawasi allazi ya tarau alaihi shakku mal yace shine wanda kwankwanto yake gitto masa fi kulli salati a cikin kowace sallah rashin lafiya ne shi duk sanda yazo zai yi sallah sai ya samu wasawasi na yayi kaza bai yi kaza ba rashin lafiya ne na zuciya da yawa akwai masu shi to sai mallan yace awfil yaumi marratan wani kuma so ɗaya yake yi ayini a marratayni wani kuma so biyu akwai wanda kuma duk sallah yana yi aƙalla dai ya zan kullun yana yi to shi an mai wasawasi amma wanda can ba a rasa na ba yake shakka wannan ba mu wasu bane wasawasi bai zama mai ciwo ba to mi zai yi mallan yace to wanga ane mai uzuri yatrukul waswasata wannan wasawasin ya bar shi wa yakhla'uha ya cire wannan wasawasin min qalbihi daga zuciyar shi kuma wala yashtagilu biha kai ya shagalta da abin nan da yake tunanin bai yi ba kuma wala ya'ti bima shakka fi abin nan da yake shakkan mai yaba ba sai ya kawo shi ba don bai da lafiya koda ko bisa ga yaqini daga baya ya samu yaqinin bai yi shi babu ko dan ya an dora mai cewa duk sanda yayi wasawasi sai ya kawo abin da babu sai a wahal sai tunda duk sallah sai yayi kwankwanto ko kuma kullun sai yayi kwankwanto to dama duk sanda an ga samu tsanani shari'a tana jayo sauki shine ma'ana addini yusrun ba wai kai abin da ka ga dama cikin addini ba ka labe ga hadisi kana barna a ana nufin duk sanda ka samu wata uku ba wani tsanani to sai shari'a ta kawo maka wata hanya wadda zaka samu sauki ai kaga shi a sabanin hukuncin da anka faɗa a baya. To wannan shine. To sai malam yace wala yu'awwilu baya dogara alama ya hadusu fi nafsihi akan abin nan da ke faruwa cikin zuciya ta na wasawasi bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba me yasa li'annahu baliyatun min ash-shaytan dan wannan wasawasin musiba ce daga shaytan shaytan naka son ya halaka shi shi yasa can anka ce yayi yayi watsi da abun walakin sai dai abinda shari'a ta dora mai alaihi ya wajaba bisa gare shi an ya sujuda ya dinga sujuda ba'da salami bayan sallama kuma sawa'un daidai ne shakka fi ziyadatin wannan kwankwantun shi mai wasawasi yayi shi ne akan ƙari aunu kusanin koko bisa garegi duk sanda yaji wannan abu kawai sai ya dauka sallar lafiya lau take amma shi ba adiya kaga an kawo mai sauki ko wa man karrara al-fatiha tamal yace duk wanda ya maimaita fatiha sau biyu fi raka'atin wahidatin cikin kuma raka'a guda ai guda an ka ce ai ko fatiha guda to shi da yazo sai double amma fa sahiyan ba da gangan yayi ba da mantuwa yayi to sajada ba'da salami sai yayi ba'diya can in ya gama sallati wa in ta'ammada in ko yayi gangancin takarara ha maimaita ta to batalat sallat ta lalace saboda ziyadatu rukunin amdan yubtilu salata duk sanda ka kara rukuni da gangan a cikin sallah to ya bata ma sallah fatiha ko rukuni ce babu sallah in babu fatiha wa man nasiya lijahara wanda ya manta bayyana karatu aw sirra ko asir ta karatu fil fatiha ta ga fatiha to malai yace a adaha ya sake dawowa ya maimaita fatiha din nan yadda an ka sunnanta mai yayi so da haka karatun bayani ne to sai ya karanta fatihan nan amma asirci kila har ya shiga sura ko sai ya tuna to ya dawo baya shi karanta ta yadda an ka dora a bayyane ke in ya dawo sannan ya sake karanta wani abu na sura sai ya ci gaba kuma ƙarshe wasa jira ba'da salami saboda wanga rudin da ya zo da shi sai ya yi ba'diya fa in fatat tadaruku amma in riskat da gyaran ya kubce ya za a yi a gane ya kubce bi aqadi ar-ruku'i ya riga ya kulla ruku'u sai da ya shiga cikin ruku'u sai ya tuna fatiha da ya yi ba daidai ya yi ta ba ya asirta ta alhali karatun bayyane ne ko ya bayyana ta alhali karatun asirce ne to nan tunda ya shiga cikin ruku'u mala ya ce ta riga ta wuce sajada sai ya yi sujuda litarkil jahari saboda barin bayyana ita fatiha din ne qabla salami anan qabli ya zai tunda na kasun yayi ko ayawa wali tarki sirri in kuma bayyanawa na yayi madadin ya asirta sai ya bar asirtawa to nan sai ya sujuda ba'da salami bayan sallama dan ya zama ƙari eh tunda an ce asirta sai ya manta ya bayyana kuma ko da ya tuna ya shiga ruku'u to bai yiwa ya dawo saboda ya shiga wani ruku'u ba a barin rukuni don sunna bayyana karatun na fatiha sunna ne ita fatiha ita ta arrukuni ba bayyana karatun ta ko asirtawa ba asirta karatun nata ko bayyana karatun nata shi sunna ne to sai malai yace wa man qama wanda ya miƙe min raka'ataini daga raka'o'i guda biyu al-awwalaini na farko qabla al-julusi kamin ya zamna litashahudi ya tahiya fa in tazakkara mali yace in ya tuna zalika cewa a to ai ban zauna ni zaman tafiya ba qabala an yu fariqal ardh kamin ya rabu da ƙasa bi yadaihi da hannayensa guda biyu wa rukubataihi da guwayunsa koda gudana a ƙasa to raja'il julus sai ya dawo kawai ya zauna tunda kaga bai riga ya miƙe gaba ɗaya ba ko ittifaqan kuma duk malamai sun ittifaqi akan haka na mazhaba eh cewa tunda bai ida miƙewa duka ba koda hannu guda a ƙasa guwayu sun miƙe hannu guda shi ma ya miƙe guda a ƙasa to ya dawo wata shahada in ya dawo sai ya tahiyyan nan da yammanta ko wala sujuda alai kuma babu sujuda a kansa fi ruju'ihi wajen dawowarsa me yasa li khiffati amrihi saboda abin da ya kara mai sauki ne baya da yawa sosai to duk sanda ziyada a cikin sallah abin ya zama kadan ba sai ya mai ba adiya ba a kyale shi kawai wa in tazakkara in ya tuna ba'ada an farqal ardi bi yadayhi bayan ya rabu da ƙasa da hannayensa wa rukubatayhi da guwayonsa sai ya tuna to ai bai tahiya ba ko kuma sai an kai mai tasbihi mamuye mai tasbihi subhanallah to nan kan tunda ya miƙe mal ya ce tamada ya ci gaba ala salatihi akan sallarsa walam yarje bai dawo ba ma'ana ba sai ya dawo ba ilal julusi zuwa zama saboda ya riga ya shiga ga rukuni tunda yanzu da ya miƙe tsaye mi zai fatiha to kaga fatiha rukuni ce in mun ce ya dawo in ya dawo mi zai to har ko yaushe ba a dawowa daga barin rukuni don sunna duk sanda an ka bar sunna kuma yanzu an shiga ga rukuni to sunnan nan ta yi hankuri wannan shi ne to shi yasa in mutum ya liman ya miƙe an haga komi na ya rabu da ƙasa to ka a ci lissami ya cewa dole sai ya dawo shi ne ayata subhanallah subhanallah a da an yi guda an haga ne ya miƙe a kyale shi saboda yanzu ci gaban shi ne sunna yanzu dawowa ta kuskure ne da amma wasu so tari in sun gaji masallaci ya ruɗe sai su dangana su warba Allah su dawo tunda mutane ba karatu suka yi ba to shi ne wasa jara ƙablar salami sai ya yi sujuda gabanin sallama saboda ta yanda ya bari wa in raja'a in ko ya dawo shi ne halin mutanen mu a yanzu limamai ilal julusi zuwa ga zaman nan da bai yi ba ba'adal mufaraqati bayan ya rabu da ƙasa ya riga ya kai tsaye ko kuma bai ida ma kai tsaye ba amma duk gabbai ne da guwayu ne guda biyu da hannuwa ne guda biyu sun rabu da ƙasa sahiyan ya dawo da raukanuwa ne au amidan ko da gangan to sahat salatu sallah ce ta inganta amma wasajada sai ya yi sujuda nan liruju'i saboda dawowarsa ba'a da salami bayan sallama saboda khilaful aula na yi wa man akhara sujuda sahwi wanda ya jinkirta sujudar raukanuwa allazi huwa qabla salami qabliya ake bi ne to sai ya maida ita ba'diya tunda qabliya an ce kame a sallame ai ko to shi sai ya sallame ko to sajada ba'da salami sai ya sujuda ba'da salami bayan sallama abinda malamai sun kace can me muktasari da cewa wa sahha in akhara au quddima wurin qabliya yayi ba'diya ko wurin ba'diya yayi qabliya to dai sallar ta inganta amma dai ba haka an kace shi ba eh wa man abdala takbira wanda ya canza cewa Allahu akbar bit tahmidi da cewa sami Allahu liman hamida ya je yayi ruku'u kabbara ake to sai man ce yace sami Allahu liman hamida yayi ruku'u wat tahmida can da an ga ce yayi sami Allahu liman hamida in zai taso daga ruku'u sai ya canza bi takbiri yace Allahu akbar kaga wurin kabbara shiga ruku'u ya baddala yayi sami Allahu liman hamida wurin tasowa daga ruku'u yace Allahu akbar madadin sami Allahu liman hamida ko to mala yace fala shay'a alaihi babu komi akan sa in kana zalika marratan in ga guda so guda na yayi wahidatan ga guda misali kila kabbara ɗaya ta yi canza ko sami Allahu liman hamida ɗaya ta yi canza amma wa in kana marrace ne in ya canza su su biyu ya zan har sau biyu to nan kan sajada ba'da salami sai ya sujuda bayan sallama don can an fada cewa da kabbara da tahmidi sai in sun kai biyu in an bar su sannan ake kabliya to wurin yace Allahu akbar sai yace sami Allahu liman hamida amma da ya taso daga ruku'u bai canza ba yace sami Allahu liman hamida to babu komai saboda waccan sunna ce guda ba ta da ƙarfi sosai qalahu ibnu abdul hakimi ibnu abdul hakim shi ya faɗi wannan magana ɗaya daga cikin almajira al-imam malik wa qala ibn al-qasim malan dan qasim ya ce qabla salami yace ni fahimta ta qabliya zai shi wanda yayi wannan canjin wa man galida fil qira'ati wanda ya kuskure a cikin karatun alqur'ani na sallah waja'a fiha yazo fiha a cikin karatun nan bi kalimatin da wata kalma min gairil qur'ani amma kalman nan da yazo da ita babu ta cikin qur'ani duk qur'anin Allah babu ta sai yan mance yana karanta qur'ani sai ya jeho ta ko kila ya samu wata kalma ta Hausa sai ya jefa mance waye to sai mala yace sahiyan da raukanwa to sajada ba'da salami tunda kalma guda ɗaya ta sai ba'diya tunda ai yayi ƙari ko wa in kanat in ko kalman nan ta kasance tilkal kalimatu wannan kalma ta kasance min alqur'ani daga alqur'ani take sai dai ba na amma hallinta ba wata sura yake karantawa sai wata kalma ta kwado mai amma akwai ta alqur'ani an gane kaga bambancin wancan ko to nan fa la sujuda alai babu komai a kansa tunda duk qur'ani ne duk qur'ani ne illa dai kawai ya zo da wata kalma wadda babu ta a wannan aya da yake karatu kamar ya fara alhamdulillahi rabbil alamin misali sai ya fada wata sura ta tallabo ta jumla kili yace alam tara kaifa fa'ala sai ya sake dawowa da ya tuna to babu ko tunda akwai alam tara kaifa cikin qur'ani fala sujuda alaihi li ajaliha babu sujuda akan sa don ita illa an yatagayyara lafzu sai dai in lafazin da yake karantawa ya canza wannan kalmar da ya shigo da ita sai zan ya bata wannan jumlat kila dauke kalmar yayi wanda ya kamata shi karanta sai ya dauko wata madadinta sai ya aza madadin alhamdulillah sai ya ce ashkuru lillahi dusan mantuwa a gama ana ta canza don ashkuru ma'ana shiraban alhamdu shi ma ma'ana saraba to madadin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce ashkuru lillahi rabbil alamin ko can alalamin din nan sai ya dauke shi sai ya ce rabbin nas misali ko rabbil anami to duk wannan ma'ana ta canza in an samu irin wannan to shine yace au yufsidal ma'ana ko ko kuma ma'ana kwata-kwata ta lalace ba ma lafazi da ya canza ba domin a ta fuskar alhamdulillahi ashkuru lillah suna da alaka da juna sai dai ko wace ma'ana ta daban akwai abinda ake nufi da shukuru akwai abinda ake nufi da alhamdu ko wannan su nau'i ne na godiya to wannan yana da bambanci da in ya kawo wani abu wanda ba shukuru ba kila yace as-sujudu lillahi ko as-salatu lillahi to kaga ma'ana ta canza ya canza ma'ana alhamdu zuwa ga wani abu na daban to sai baka misali ka an'amtu damman wa kasaran kamar inda yazo yace an'amtu an'amtu alaihim an'amti alaihim madadin an'amta to ta din nan sai mata dhamma ko kasara to wannan ya bata ma'ana
wanga domirin da ya canza. Ngani ko? Domin an'amta alaihim waɗanda kai musu ni'ima, nan yana magana da Allah. An'amtu alaihim yanzu yana magana da kai ne, waɗanda ni musu ni'ima. An'amta alaihim to ya himmuni. Ya mai da Allah mace. Abin da ya ba fassarwa. Waɗanda kai musu ni'ima. Ya mai da Allah mace. To kaga ma'ana ta yi mi. Amma ba da ganganye ba. To sallah ce ba ta ɓace ba. A ga iyakar dalgi an. Mi zai yi mala ya ce faliyas jud ya yi sujuda bi zalika da wannan canjin da ya naɓa ta ma'ana ba a da salami bayan sallama. Amma in bai samu wanda ya gyara mai ba, in kuma an samu cikin mamu wani ya gyara mai, sai ya gyara shi kenan. Babu komi. Amma malamai sun ce inda gangan yayi ya ridda ya bar musulunci saboda ya zagi Ubangiji. Wa man shakka, wanda yayi kwankwanto, hal huwa fil wutri, shin yana cikin wutri ne, shafa'i da wutri yake yi, to sai ya samu shi kwankwanto, shin ya shiga cikin wutri aw fi sadiyati shafa'i, ko ko yana nan cikin tabiyun shafa'i, to ja'ala hasani ya tashafi, sai ya dauka cikin shafa'i na yake ba bai ma kai ga wutuli ba, sai shi mai da wannan raka'a ita attabiyu shafa'i. Wa idza atamma, in ya cika shafa'in sajada ba'da salami, sai ya sajada bayan sallama, don ko nafila an kai sahwa ana sujudu sahwi, ba sai sallah farilla kawai ba. Summa autara, sannan ya tashi bayan ya gyara shafa'in, sai ya kawo wutuli daga baya. Wa in adraka al-masbuq wanda aka tsere ma da wani sashi na sallah, adraka yar riski ma al-imami tare da liman raka'atan raka'a guda kamilatan cikakka bi sajdataiha tare da sujudunta guda biyu, wa ruku'iha da ruku'an da ruku'inta, aw ko kuma adraka ma ahu raka'ataini, ya samu raka'a biyu tare da liman kamilataini cikakku, fa akasara ko fiye da haka, to kaga shi yana da alaka da liman, tunda dai ya samu aqallu raka'a, ya samu raka'a aqallu, ya samu aqalla shine na raka'a guda, to sajada ma'ahul qabliya, in limamin nan nashi yayi qabliya, to shi qabliya tare da shi wujuban ko bisa ga wajibi, ko da bai san mi faro da liman ba, ko da yazo liman ya riga yayi sahwu ne, ba da shi an kai ba, shi raka a ƙarshe ya zo, to in ƙabliya ta liman yayi a yi ta tare da shi, da yi ta tare da shi shi kenan an huta, sai in liman ya sallame sai ya tashi ya cika sallah ta ya sallame, ba sai ya maimaita ƙabliyar ba waccan da ya da liman ta isa. In sajada al-imamu, in liman yayi sujuda, wa akhara sujudal ba'diyya, amma in ba'diyya ta mala ya ce jinkirta ta, al-murattiba ala al-imami, ba'diyyan da ta jeru ga liman, tarra ta yi kansa, hatta yutimma salatahu, har sai ya cika sallarsa, kenan bai ba'diyya tare da liman. Liman na cewa assalamu alaikum shi miƙe, an sake shi ko? Wa idza atammaha, in ya cika abinda bai samu tare da liman ba, sajada ba'da salami, sai ya yi sujuda bayan sallama. To wa in khalafa, wanga abinda an kace shi shi masabuki, sai ya saba. Wa sajada ma'al imami as-sujudal ba'diyya, ba'diyya gara an kace kashi da liman, sai ya yi ta tare da liman. Qabla kamali salati, kamin sallati ta cika, hala kaunihi amidan, kuma yayi haka da gangan, to batalat salatu, sallati ta baci. Me yasa? Tunda liman ya sallame shi ma dole ya sallame. To in ya bi liman bisa ga wannan ba'diyya, tunda liman ya riga ya sallame, shi ma sallati ta yanke. Don da ma tashi tana biya ta liman ci. To shi yasa an kaɓata mai sallah. In yayi da gangan, in kuma da raukan wayi, shine za a fada wa in kana sahiya in yayi da raukanuwa babu komi sajara ba da salami hawaye dai ba di yadda ita an gabe shi sai ya tashi ya cika sallah in ya cika sallah can karshe ya sallame sai ya ba adiya tai kaga shi to ya ba ya kara maka ne aiki ba wa man nasiya ruku'a wanda ya manta ruku wa tazakkarahu ya tuna shi fi halis sujuda halin sujuda ya shiga sujuda sai ya tuna ga wannan raka'at ai bai ruku'u ba fatiha kawai ya dai duka bayan ya gama sura ya duka yayin sujuda to yarji qa'iman ya dawo tsaye in ya dawo tsaye sannan sai ya ruku'un sa wa yastahabbu lahu an so gare shi qabla an yi da shay'an ay an yi da shay'an ya maimaita wani abu min alqira'ati na karatu ya dan samu aya biyu ko uku na alqur'ani ya karanta wanda ba fatiha ba na sura in ya karanta su sai ya yi ruku'u li yakuna ruku'u saboda ruku'i ya kasance ba'da alqira'ati bayan karatu sun mai raka'u sannan ya yi ruku'u wasa jara ba'da salami kuma karshe ya yi sujuda bayan sallama abinda an ka dora mai kenan wa man nasiya sajadatan wanda ya manta sujuda wahidatan guda wata zakara haya tuna ta ba'da qiyamihi bayan miƙewarsa wa qabala aqdir ruku'i kuma kamin ya kulla ruku'u sai tuna ai bai sujuda guda ba guda yayi amma bai yi ta biyu ba amma bai shiga cikin ruku'u ba to raja ilaiha sai shi dawo ya zauna kenan ya dawo ya zauna jalisan zaune wasa jada ha yayi ta dannan zaune tunda sujuda ta biyu da zaune ake yin ta ba daga tsaye ba ta farko ake yi daga tsaye wala yamtani'u min aljulusi kuma ba zai hanu da wannan zaman ba zaman yin sujuda gada ya dawo don ta illa an yakuna qad jalasa sai dai inda ma ya zauna don yayi sujuda ta biyu to sai manta dai sai miƙe ga wata raka'a to tunda ya riga ya wanga zama bayan ya miƙe sai ya tuna in ya dawo ba sai ya sake wannan zama ba saboda ka ƙarin yayi yawa cikin sallah yana dawowa mubasharatan dai duka yayi sujuda ce to shine illa an yakuna qad jalasa awwalan qabla alqiyami thumma tazakkaraha fala yu'idu aljulusa thaniyan to nan ba sai ya sake zama na biyu ba wa yasjudu ba'da salami sai ya sujuda bayan sallama shi ma wa man nasiya sajadataini amma wanda ya manta sujuda biyu wa lam yatazakkar bai tuna ba illa ba'da qiyamihi sai da ya miƙe tsaye to sai tuna to kharra sajidan sai ya dawo ya duka yana mai sujuda kama lam yansaha yansahuma sai ya sujudun nan guda biyu kama lam yansahuma kama yadda yake yin su lokacin da bai manta su ba shine yakan duka ya sujuda farko ya taso ya yi ta biyu to haka wadan gama da ya tuna bayan ya miƙe zuwa ga wata raka'a ana bi ne sujudu guda biyu to daga can tsaye zai duka waye walam yajlis lahuma babu wani zama da zai yi don su tunda dama sujuda farko ba a yi mata wani zama fa iza kammala salatahu in ya kammala sallarsa ya sujudu ba'da salami sai ya sujuda bayan sallama wa man qama ila raka'atin salisatin wanda ya miƙe zuwa ga raka'a ta uku fin nafilati a cikin sallar nafila fa in tazakkara in ya tuna annahu nasiya cewa ya manta qabla aqdir ruku'i kamin ya kulla ruku'u to raja sai ya dawo wa sajada ba'da salami ya sajada bayan sallama dan wurin imamu malik ba'a nafila face sai raka'a biyu to tunda mantawa nayi kuma bai riga ya kulla wannan ta uku ba to sai ya dawo in ya dawo sai ya zauna in ya zauna sai ya yi tafiya in bayya ba in ya yi tafiya sai ya sallame sannan ya yi ba'diya saboda wannan miƙewar da ya yi amma in ya riga ya kulla ta uku to shikenan
ba sai ya dawo ba sai ya kawo ta uku din nan sannan ya sake kawo ta hudu ni kawo ta hudu to daga ƙarshe sai ya kabliya kamar yadda anka karanta a baya wannan shine fahimta al Imam Malik dun nafila ba a wuce raka'a biyu ba a sallame ba to dare yayi mata yi mu kwana nan wani sati sai mu tashi wa man qaba fi salatil fardi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله